Broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sun yi nan ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Alhamis, 3 ga watan Oktoba shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hauwa da kanun labarai.
To mursala, jami'an lafiya a Lebanon ne suka ce wani hari da Isra'ila ta kai ta sama ya halaka akalla mutane 6 ya kuma raunata wasu 7. Yan kasar India na bayyana shaukin su game da hada asali da yan takarar shugabancin Amurka Kamala Harris. Shugaba Silva King na Sudan ta Kudu ya kori shugaban hukumar leken asirin kasar.
To bayan labaran duniya, za ku ji cewa faduwar darajar kudin naira na ci gaba da kawo tarnaki ga ci gaban tattalin arzikin Najeriya. Duk kuwa matakan da babban bankin kasar ya ce yana dauka.
A mai da hankali ga harkar noma da kiwo. Da shi wannan arzikin namu na kasa petroleum ko an sai da shi aka bi ka'ida ba bar mutane su kai banna ba mutane za su gani sauyi.
To a jamhuriyar Niger kuma babban bankin duniya yayi hasashen yiwuwar tattalin arzikin kasar ya ƙara bunƙasa a shekarar nan ta 2024 bayan dage takunkumin ECOWAS. To amma fa kafin nan yace sai an dauki mataki. Za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki. Haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana. To amma sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A yau Alhamis, jami'an lafiya a Lebanon suka ce wani hali da Isra'ila ta kai ta sama ya fada kan wani gini a Beirut da ya sanadiyar kisa akalla mutane 6 ya kuma raunata wasu 7. Sojojin Isra'ila sun bayyana cewa suna gudanar da ayyukan soji ne da ke kakkaitar Beirut a ci gaba da gurin kaiwa ga kungiyar mayakan Hezbollah. Mai kula da al'amura na musamman na Majalisar Dinkin Duniya a Lebanon, Janine Hennis Plasschaert, ta faɗa a kafar sadarwar zamani ta X cewa sai dai a kirga yawan har-haren da ke girgiza birnin, ba wani gargaɗi ba ƙarar jiniya, ba a sanin abin da zai faru a gaba, zama ne na rashin sanin tabbas, zama ne na zulumi da tsoro. A ranar Alhamis ɗin nan, sojojin Isra'ila suka ce harin da suka kai ta sama ya kai kaici wuraren mayaka 200 a Lebanon, da ya haɗa da wani gini a Bin Jebel a kudancin Lebanon da Hezbollah ke aje makamanta a ciki. Isra'ila ta ce wannan harin ya kashe mayaka 15. Takarar mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris a zaben shugaban ƙasa da ke tafi ya haifar da martani mabambanta a Indiya, yayin da wasu na murnar kasancewar ta mai tsatso da ƙasar ta Indiya, wasu na yi mata kallon wanda basu sani sosai ba, da dama kuma na kallanta abin alfahari a matsayinta na 'yar asalin ƙasar da ta samu ɗaukaka a waje, ba ma ƙasar Amurka ba kawai. Tun daga tsatson ƙauyen da ta fito na kudancin Indiya zuwa babban birnin ƙasar New Delhi, takarar ta Kamala Harris na neman shugabancin Amurka ya kasance abin shauki ga mutane da dama a Indiya. Mahaifiyar Kamala Harris ɗin dai ta kasance 'yar ƙasar, wato 'yar asalin ƙasar Indiya, yayin da mahaifinta ya fito daga ƙasar Jamaika. Nandita Soni ɗaya ce daga cikin mazauna birnin New Delhi da ta bayyana cewa tabbas abin alfahari ne a gare su, farko kasancewar ta na mace, sannan daga tsatsan Indiya, ta ce hakan abin jin daɗi ne matuƙa. Harris dai ba ita kaɗai ce ke da asali da ƙasar Indiya ba da ke da alaƙa da takarar shugabancin Amurka, domin kuwa mai ɗakin ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a jam'iyyar Republican Usha Vance ita ma 'yar asalin ƙasar Indiya ce. Shugaba Salva Kiir na Sudan ta Kudu ya kori shugaban hukumar leken asirin kasar mafi daɗewa a kan kujera, inda maye gurbin shi da wani na hannun damansa a ƙarƙashin wata dokar shugaban ƙasa. Korar Akol Kurkuk, wanda ya shugabanci hukumar tsaron cikin gida mai cike da cece-kuce da ke ƙarƙashin babbar hukumar tsaro ta ƙasar NSS tun bayan lokacin da ƙasar ta karɓi 'yancinta daga Sudan a shekarar 2011, ta zo ne makonni bayan da gwamnatin riƙon ƙwarya ƙasar ta sake sanar da ɗage gudanar da zaɓe. A watan jiya ne ofishin shugaba Kiir ya sanar da ƙara tsawon wa'adin gwamnatin riƙon ƙwaryar da shekaru 2, tare da ɗage gudanar da zaɓe a karo na 2 bayan jinkirin da aka samu a shekarar 2020. biyu, lamarin da ya janyo suka daga Amurka da sauran waɗanda suka rika taka rawa wajen samar da zaman lafiyar ƙasar. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
To an jima kaɗan Hauwa za ta sake kowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan, kuɗin Najeriya na naira na ci gaba da shan kashi a hannun sauran kuɗaɗen ƙasashen waje, musamman dalar Amurka, duk kuwa da matakan da babban bankin ƙasar ya ce yana ɗauka wajen ɗaukaka darajar ta naira. Ko da yake dai farashin canjin na naira kan yi sama ya yi ƙasa ƴan kwanakin nan, masana na ganin cewa faɗuwar darajar kuɗin na ci gaba da shafar tattalin arzikin ƴan ƙasar. Daga Lagos ga rahoton wakilinmu Babangida Jibril.
Ka yanzu da dadda kokarin da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta ce ta fara dauka na sayan man fetur daga kamfanin Dangote da takardar kuɗin naira maimakon dalar Amurka da ta tun farko aka dogara da shi, wanda kuma hakan gwamnati ke fatan zai taimaka wajen ƙara darajar naira. Har yanzu za a iya cewa da sauran rana aka ba, domin kuwa har yanzu takardar kuɗin naira na ci gaba da faduwa idan aka kwatanta ta da darajar takardar kuɗin dalar Amurka, inda aka wayi gari ana sayar dalar Amurka akan naira 1,650 zuwa 70 a wasu kasuwanni na canjin musayar kuɗaɗen ƙasashen waje masu zaman kansu da ake kira ƴan canji ko biro de change a turance, kamar da ɗaya daga cikin masu hada-hadar kuɗaɗen ƙasashen wajen ya shaida mani.
Santara Bank da kanta tana sayar da wannan kuɗi naira 1,590. To kaga ba laifin ainihin masu hada-hadar kuɗaɗen ƙasashen waje bane.
To sai dai kuma bisa ga dukkan alamu, matsalar nemo wa takardar kuɗin naira daraja ba shi kadai ne matsalolin da ke fuskantar fannin tattalin arziki ko kuma musayar kuɗaɗen ƙasashen waje da takardar naira ba, domin kuwa ƴan canjin na zargin gwamnati da gazawa ko kuma ɗaukan wasu matakai da ke neman karya waɗanda aka san tun farko gudanar da hada-hadar musayar kuɗaɗen ƙasashen wajen na ƴan canji, kamar da Alhaji Ado Shaibu Dan Sudu, ɗaya daga cikin masu hada-hadar canji a birnin Lagos, shaida mini.
Ganin da muke ana son a raba ainihin mutanen Arewa ne da wani duk wani harka da ya shafi kuɗaɗe musamman na ƙasashen waje. Ga ƴan safiya fadinan ga masai da kayan gona da sauran kayayyaki zuwa kayayyakin shafe-shafe furbishin da makamantansu, amma ba a yi magana a kansu ba sai a kan embroidery change.
To koya masana tattalin arziki ke ganin wannan kwangaba kwambaya da takardar kuɗin naira ke yi a kan takardar kuɗin dalar Amurka da sauran kuɗaɗen ƙasashen ƙetare? Dr. Dauda Muhammad Kwantagora masanin tattalin arziki ne da saka jari a ƙasar.
Gwamnatin da ta ce za ta yi daidaito na kuɗin musaya shi ma ya karya darajar kuɗin ƙasar, saboda haka kaga dole wannan ya haifar da matsala a tattalin arziki, don saboda abubuwa sun hau an samu hauhawan farashi na kayayyaki, sannan kuma wani abu kuma da ya ƙara tagayyar tattalin arzikin Najeriya akwai rashin tsaro a wuraren da ake noma musamman a arewa. Arewacin Najeriya akwai harkokin Boko Haram da kuma waɗannan masu sata mutane da kuɗin fansa sun hana a yi noma, kaga kuɗin abinci shi ma ya hauhawa. To duk waɗannan sun ma tattalin arzikin Najeriya ta nikiya.
Su ma dai talakawa ba basa baya ba wajen furta albarkacin bankunansu game da matsalar da karyewar darajar kuɗin naira ke haifarwa a harkoki na yau da kullum.
Dalar Amurka da na faɗa maka wajen naira 1,600 kuma fiye da haka, shi yasa muke shan wahala. Zaka kana da kuɗin ka, misali a da kana da 250, a 250 ne zaka sai kayan masarufi yadda ka ga dama, zaka sai kayan abinci da sauransu, amma saboda yanzu dala ta tashi 250 din ba abin da za ta maka.
Kididdiga na baya-bayan nan dai daga CBN ya nuna cewa kuɗaɗen ƙasashen waje da Najeriya ta mallaka ya kai na dalar Amurka biliyan 33. Don haka karyewar da darajar naira ke yi akan takardar kuɗin dalar ba abu ne da zai taimaka wa tattalin arzikin Najeriya ba. Babangida Jibril, muryar Amurka, daga Lagos.
To a gaida Babangida Jibril, yanzu kuma ga Hauwa ta dawo da ci gaban labaran duniya.
A ranar Alhamis ɗin nan ne sabon sakatare janar na kungiyar kawance ta NATO Mark Rutte ya ce kungiyar na sanar da cewa Ukraine na da buƙatar gaggawa a faɗin da take da mamayar Rasha, a lokacin da ya ziyarci Kyiv domin tattaunawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Rutte ya shaida wa manema labarai cewa abu ne mai muhimmanci gare shi na yaje Ukraine a irin wannan lokaci, domin fayyacewa a fili ga kowa da al'ummar ƙasar ta Ukraine da ma duk wani mai kallo cewa NATO na tare da Ukraine. Rute ya kara da cewa shi da Zelensky sun tattauna bangarorin da Ukraine ke da bukatar karin tallafi da hanyoyin da NATO da kawayenta za su yi aiki tare domin cimma waɗannan bukatu. A ƙarshe ya ce NATO na tare da Ukraine domin tsaron bangarorin biyu. Zelensky ya ce ya tattauna jadawalin nasarorin shi tare da jaddada kira ga kawayen na Ukraine da ke samar da makamai da salamin ce a yi amfani da waɗannan makamai wajen zurfafa kai hari cikin Rasha. Mai yiwuwa ɗan takarar shugaban ƙasar Mozambique a zaben da za a gudanar a wannan watan da ke da yakinin lashe zaben ya ci gaba da dogaro kan sojojin ƙasar da kuɗaɗe daga Turai wajen samar da tsaro ga manyan wuraren albarkatun iskar gas ɗin ƙasar a yaki wato a yanki mafi fama da tashe-tashen hankula cewar wani mai sharhi. Tsohon malamin sakandare Daniel Chapo mai shekaru 47 a duniya ya rika gudanar da yakin zaben nasa ta yin amfani da kalmar cewa a koma bakin aiki da ake sa ran idan ya lashe zaben ya tafiyar da aikin ginin manyan ayyukan wuraren haƙar iskar gas da a halin yanzu aka dakatar da su sakamakon rashin tsaro a yankin Cabo Delgado. Domin samun nasarar hakan wajibi ne ya dogara kacokan akan dakarun ƙasar ta Rwanda da shugaba mai ci Philippe Nyanzi ya kawo a shekarar 2021 domin ƙarfafa dakarun cikin gida a fafutukar da suke yi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Babban bankin duniya ya yi hasashen cewa ta yi tattalin arzikin kasar jamhuriyar Niger da yanzu haka ke murmurewa daga raɗaɗin takunkumin kungiyar ECOWAS ya bunƙasa daga kashi 2 zuwa kashi 5.7 cikin 100 a shekarar nan ta 2024 sakamakon kuɗaɗen shigar da kasar ke samu ta hanyar fitar da ɗanyen mai da cigaban aikin gona da kiwo. Sai dai bankin ya ayyana wasu matakan da ya ce ya kamata hukumomin kasar su ɗauka kafin ta iya samun wannan matsayi. Wakilin mu a yamma Suleiman Mumuni Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
Har izuwa jajibirin juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 ana kwatanta ci gaban tattalin arzikin Nijar da kashi 6.9 daga cikin 100. Har ma a wancan lokaci an yi hasashen yiwuwar ci gaban zai haura kashi 12 daga cikin 100 a shekarar 2024 ta dalilin kuɗaɗen da aka yi hasashen za su shigo ta hanyar ɗanyen man da ƙasar ke shirin fara fitarwa zuwa ƙetare a ƙarshen shekara. To amma rigingimin da suka biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli da takunkuman sai da yawo da iyomuwa sun toshe hanyoyin shigar kuɗaɗe. Lamarin da ya durƙusar da tattalin arzikin ƙasar zuwa kashi 2 daga cikin 100 a cewar wannan rahoto na Bankin Duniya. Shugaban ƙungiyar kulawa da rayuwa Hamidu Sidifodi mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum.
Shi harka wannan takunkumi da aka samu Nijar kowa ya ji a jikin shi. Mun san cewa duniya ce gaba ɗaya ta game kai ta samu Nijar wani takunkumi. Kuma lokacin da ta takunkumin nan fanni duka in ka doka na rayuwa yau da gobe a gani da an samu matsaloli daga gare shi.
To amma akwai alamar al'amura za su daidaitu tare da hasashen yiwuwar samun ci gaban da zai kai kashi 5.7 daga cikin 100 a wannan shekara a dalilin janye takunkuman waɗannan ƙungiyoyi a watan Fabrairun da ya gabata. Yayin da ayyukan bututun man da ƙasar ta ƙaddamar ke da matuƙar tasiri a ci gaban da ake hasashen yiwuwar za a samu kamar yadda fatara da talauci za su matuƙar ragu a wajen jama'a zuwa kashi 42.5 daga cikin 100 daga bana zuwa shekarar 2026. To koya ƙwararru ke kallon wannan hasashe na Bankin Duniya Dr. Soli Abdullahi masanin tattalin arziki ne.
Man fetur nan da ya tashi daga ganga 20,000 zuwa ganga 110,000 ko da 20 har ya zamanto ana kwasa shi ana kai wa kasashen waje. Kuma aikin gona an samu abinci kwarai kenan shi da ne tattalin arziki ya karu saboda bancin ita kanta ƙasa abin take kwasa mallakar kanta to kuma tattalin arziki tana karuwa ta ƙarin tattalin arzikin kowane ɗan ƙasa a cikinta.
Bankin Duniya ya yi gargaɗin cewa wajibi ne a mai da hankali wajen bunƙasa ayyukan noma da kiwo, ƙarfafa sha'anin ilimi ta yadda za a samu wadatattu kuma ƙwararrun ma'aikata domin cimma abin da ake hange. Kasancewar man fetur da aka fi dogaro kansa wajen shigar da kaso mafi girma da kuɗaɗen da ƙasar ke samu abu ne da ke da iyaka wanda kuma yawansa na iya fara ja da baya daga shekarar 2030 muddin ba a gano wasu sabbin rijiyoyi ba a cewar wani rahoto.
Shi Bankin Duniya in ka ji sun yi magana ba akan banza suka yi ta ba, alhamdulillah, a mai da hankali ga harkar noma da kiwo da shi wannan arzikin namu na kasa petroling ne an saida shi aka bi kaida ba a bar mutane su kai banna ba mutane za su ganin sauyi.
Bankin ya ce ci gaban da ake hasashen za a samu abu ne da ya danganta da yadda za a tunkari matsalolin tsaro da illolin canjin yanayi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger. A gaida Sule Mumuni Barma. To kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar kungiya mai zaman kanta da ta hada da dukkan masu ruwa da tsaki a fadin duniya ta Global Alliance for Rabies Control ta fara wayar da kan jama'a a ranar 28 ga watan Satumba kan cutar rabies inda daga bisani hukumar lafiya ta duniya ta amince da ranar ta kowace shekara a matsayin ranar wayarwa da kuma fadakar da jama'a kan cutar rabies a fadin duniya da kuma karfafa muhimmancin yin rigakafin cutar da ake iya dauka daga dabbobi A dan haka ne shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna game da cutar kuma jin yadda aka gudanar da bikin ranar na wannan shekarar amma kafin mu tsinduba cikin shirin Dr. Isa Adamu Mabu Medical Director ne a asibitin Atlantic dake karamar hukumar Karo a Abuja kuma kwararre ne a fannin cututtuka masu yaduwa yayi kuma karin bayani game da cutar ta rabies alamominta da kuma tsawon lokacin da cutar take dauka kafin ta bayyana da ma yadda za a kula da wanda ya kamu da cutar likita gare ka
rabies cuta ce da take yaduwa ga mutane daga miyawu na dabbobi da suka kamu da wannan cuta cuta ce kamar da muka sani a yawanci a arewacin Najeriya ana yawan kiransa da cuta mai haddasa haukan kare to kuma haka abin yake saboda yana daga cikin cututtuka da muke kiran su zoonotic diseases wato cututtuka da suke yaduwa tsakanin mutane da kuma dabbobi a kai tsaye lokaci guda cuta ce da alamominta sun hada da ciwon gabobi da ciwon zazzabi da ciwon kai da ciwon jiki da dai ganin jiri da sauransu wani lokaci har da ma abin da ya shafi amai da rashin yankewan ayyuka na sassan jiki da sauransu hatta da gigicewa da kuma dimaucewa cuta ce da lalle abin da ya shafi abba da cizo ko ya kushi na dabbobi da suka kamu da wannan cuta bai wuce adadi na yan kwanaki misali yan kwanaki kaɗan ko zuwa hudu ko abin da yafi haka zuwa sarutuka da sauransu sai kaga cuta ta zamanto yadda ko ina jiki ya zamanto an samu domin jiki da zafin jiki da abubuwa da suka canza da dama kaga jiki ya canza launi da yanayin tsarin ayyuka da sauransu to wannan yana kai ga aje asibiti kaga daga baya kai sai mun sha ganin wannan ka mutum bai ma iya ce komai saboda bai ma san inda yake ba kama daga abin da ya shafi dimaucewa ko kai ga tabin kwakwalwa da sauran abin da yayi kama da haka to lalle abin da ake na farko shine a tabbatar da wannan alamomi da suka bayyana a jikin shi mai wannan matsala na wannan cutar na rabies to shine za a tabbatar da kai sai abin da yafi yawa na dumin jiki ko zafin jiki da dimaucewa da kuma abubuwan da suka bayyana na alamomi su ake yawan samu a ga cewa an magance su idan kuma wurin da aka samu cizon wannan dabbobi da suka haddasa wannan cuta kama daga dabbobin gida ne ko karnuka ko sauwa to akan tarar da wurin ya yake idan ya wuce wannan ya kushi ko abu ne wanda jini ke fitowa na rauni sosai to shi ma kamata dole sai an tabbatar da jini na fitowa a tabbatar da an sare jini da abun da ya kafe kama da haka saboda kar ya kai wasu gabobi da yake kaiwa da karshe har ma a kai ga rasa rayuwar wannan da ya samu wannan matsala ko ka abin da ya shafi haka to abin da yake faruwa shine duk lokacin da aka samu irin wannan cizo har ya kai ga miyawun wannan dabba da ta cije mutum ya kai ga har ya shiga cikin jiki sosai to yakan kai ga kwakwalwa kuma nan idan ya kai ga har ya kai ga tabin ya shafi abin da ya shafi kwakwalwa yana iya samun alaka da tabin hankali ko dimaucewa ko dai tabbatar da yana wasu halaye na abin da ya shafi kamar hauka ko kuma dai fashin samun hankali a jikinsa da zaran ya kai ga irin wannan galibi shi ake kira bayan ya samu kwakwalwa abin ya kai ga kwakwalwa yakan produce abin da ke kiransa acute inflammation of the brain wato kumburewa da kuma canza wani launi na kwakwalwa abin da zai kai ga da karshe shine ke haddasa irin wannan imadimaucewa haukacewa a takaice kuma daga karshe har ya kai ga wasu illoli su riga sun shigo kuma halasha kansu yana da wahala har ka kai ga har abin ya kai ga hala wani gaba yana iya rasa rayuwarsa
to likita muna godiya da waɗannan bayanai masu ilmantarwa game da faɗakarwa game da cutar rabies Dr. Miraka Talla dake aiki a ma'aikatar bunƙasa harkar noma da tsaron abinci a kuma sashen kula da dabbobi da maganin ƙwari ta yi mana bayani kan abubuwan da suka fi mai da hankali a irin wannan rana.
Watan abinda muka fi yi shine fadakarwa. Ku fadakar da mutane cewa wannan cuta ba yanda ake ganin shi bane. Yana da matukan hatsari, yana kashewa idan ba tuntube shi yanda ya kamata ba. In kare yace ji mutum idan ba a dauki matakin da ya kamata ba to yana kai ga halaka. Amma in an dauki matakin kuma sai kiga mutum ya rayu. To duk mutuwa da ya faru wai dan cizon kare mutuwa ne kaman wanda aka bari ya galabaita is a wasted life wai kaman rayuwa ne wanda aka ɓannata dan akwai matakai da za a iya dauka a kare wannan rayuwa amma gashi an bar shi a sarwanta
kamar me da me kuke faɗa wa mutane
wato muna ga mutane dan mutane mun duba mun ga cewa mutane ba su san ma abin yi ba idan karen ya cije su akwai abubuwa mataki da ya dauka ya kamata ka dauka da kare nan ya cije ka kaman ka sa ruwa da sabulu ruwa wanda yake gudawa kama a bakin famfo ka wanke wurin nan sosai ruwa mai gudana zaka zuba a wurin ka wanke da sabulu shine abin da ake so na daya ma ayi tukunna a je wurin likita amma mafi yawan mutane ba su san haka ba kuma abin da yasa muke ake wanke wannan wurin shine wannan kwayan cuta na rabies wannan virus idan ka wanke kana rage shi idan kana rage shi in ka rage shi kuma zai kaɗan ne yake shiga mutum wanda ba wata kila tunda ka rage sosai wata kila wanda zai shiga ba zai maka lahani ba
ta yaya masu ajiye karnuka a gida dan gadi da sauransu kuna akwai wani fadakarwa da kuke musu su ma
sai muna musu fadakarwan ayyuka wannan kare rigakafi idan aka wannan karen akwai rigakafi da ake bayarwa kowace shekara idan aka bayar wannan rigakafin karen nan sai kiga ba zai samu wannan cutan ba ko da wani wasu karnuka ko dabbobin jeji sun cije shi kuma suna da wannan dan yana da wannan rigakafin sai kiga bai wannan ba to shine abin da muke fadakarwa kowace shekara a kai karnuka asibitin dabbobi a ba su anti-rabies vaccine kuma ko WHO ta ce idan aka yi wannan aka samu kaman kashi 70 na karnuka wuri karnukan kaman kasa haka aka samu aka ba su wannan rigakafin ma shekara 3 ba yankewa to za a san cewa an ci karfin wannan cuta haka ne to rashin sanin abin yi din ne in ba haka wannan tsohon cuta ne wanda in kika duba yare kala-kala suna da masu sunan shi dan sun san shi amma dan rashin sanin abin yi kaman a yi rigakafi kaman in ya faru maza-maza a wanke wuri a je asibiti kuma a je ma'aikatar lafiya a gaya musu duk wa'annan rashin sanin shi yasa ba har yanzu cutar nan yana nan yana andaban mu kuma yanzu gashi da WHO da FAO da Organization for Animal Health duka yanzu sun hada kai suna so a tabbata cewa wannan cutar bai kashe kowa ba bai kashe kowane dan adam ba in aka kai shekara 2030
a halin da ake ciki yanzu da wani mataki suka dauka su masu ruwa da tsaki dan cimma wannan burin cewa zuwa 2030 an kawar da cutar rabies a duniya baki daya
a duniya gaba daya kuma Najeriya ma kuma ta bi wannan sahun ne duka dan musamman fataka yanzu mun yi abubuwa da yawa akwai wani national strategic plan da aka zauna duka da 'yan ma'aikatar lafiya da ƴan ma'aikatar muhalli da ƴan ma'aikatar gona duka da partners da sauran partners duk sun zauna an zauna ne daki daki an wannan outlining abubuwan da ya kamata a yi gaba ɗayan mu taru mai kafin lokacin nan so da zamu ci karfin wannan cuta
na'am to daga ƙarshe wani kira zaki yi wa mutane musamman ma waɗanda suke kiwon irin wannan dabbobi da suke iya ɗaukan wannan cuta su kuma yaɗa ta
na'am so abubuwan da zan gaya musu shine cutan nan ba wasa bane cuta ne wanda kana iya kare ran wani amma idan aka bar shi ba a ɗauki mataki ba mutum yana iya mutuwa dan haka dan kar a samu wannan harkar mutuwan ya kamata mataki kaman a je aiwa shi dabbar rigakafi kuma idan ya faru a wanke wuri a je asibiti kuma a je a gaya wa ma'aikatan dabbobi cewa abu kaman haka likitocin dabbobi a je a sanar musu cewa abu kaman haka ya faru to shine yanzu wannan fadakar wanda shi muke so mu fara da kowa ya sani dan ba abun mutum ɗaya bane duk dai kowa ya kamata a haɗa ƙarfi da ƙarfi gaba ɗaya mu ga cewa cutar nan ya bar ƙasar nan
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa da muryar Amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi yafi magani mu huta lafiya
to madalla a gaida Hawwa Umar yanzu kuma sai sakonnin da ku masu saurare kuke aika mana ta email sakonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa suka ce kalaman tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar shugaban kasa a zaben shekara 2023 Alhaji Atiku Abubakar da cewa a mayar da shugabancin kasar na zango daya na shekara 6 maimakon na shekaru 4 sau biyu tabbas wani abin dubawa ne domin tabbatar da tsarin karba-karba sakonmu na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau yace tabbas idan har tafiya ta ci gaba da tafiya a haka to gaskiya akwai matsala domin dai talakawan kasar mu Najeriya fa suna ji a jikinsu sosai abin da ya rage musu yanzu kawai shine rai amma babu lafiya ba kudi babu sukuni kai babun yayi yawa fa Allah ya kyauta daga Muhammadu Salihu Kauran na Mura jihar Zamfara yace kaddamar da har ramuwar gayya da kasar Iran tayi akan kasar Isra'ila hakan yayi daidai kasancewar talakan wato takarar fadan da kasar Isra'ila ke yi ya wuce wuri a yankin gabar ta tsakiya to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
to a takaice mutala a yi alhamis jami'an lafiya a Lebanon suka ce wani harin da Isra'ila ta kai ta sama ya fada kan wani gini a Beirut da ya sanadiyar kisan akalla mutane 6 ya kuma raunata wasu 7 sojojin Isra'ila sun bayyana cewa suna gudanar da ayyukan soji ne da ke kaifetar Beirut a ci gaba da gurin kaiwa ga kungiyar mayakan Hezbollah takarar mataimakin shugaban kasa Amurka Kamala Harris a zaben shugaban kasa da ke tafe ya haifar da martani mabambanta a India yayin da wasu na murna kasancewarta mai tsatso da kasar ta India wasu na yi mata kallon wanda basu sani ba sosai da dama kuma na kallanta abin alfahari a matsayinta na yar asalin kasar da ta samu daukaka a waje ba ma kasar Amurka ba kawai tun daga tsatsan kauyenta da ke kudancin India zuwa babban birnin kasar New Delhi takarar ta Kamala Harris na neman shugabancin Amurka ya kasance abin shauki ga mutane da dama a kasar ta India shugaban Salva Kiir na Sudan ta Kudu ya kori shugaban kasar wato shugaban hukumar leken asirin kasar mafi dadewa akan kujera inda ya maye gurbin sa da wani na hannun daman shi karkashin wata dokar shugaban kasa korar Akol Kurkuk wanda ya shugabanci hukumar tsaron cikin gida mai cike da cece-kuce da ke karkashin babban hukumar tsaro ta kasar NSS tun bayan lokacin da kasar ta karbi yancin ta daga Sudan a shekarar 2011 ta zo ne makonni bayan da gwamnatin rikon kwaryar kasar ta sake sanar da dage gudanar da zabe a kasar a ranar Alhamis dinan ne sabon sakataren janar na kungiyar kawance ta NATO Mark Rutte ya ce kungiyar na sanar da cewa Ukraine na da bukatar gaggawa a fadin da take yi da mamayar Russia a lokacin da ya ziyarci Kyiv domin tattaunawa da shugaban Ukraine din Volodymyr Zelensky
to masu saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na yanzu sai kuma a dakace shirinmu na yau da gobe
sannan idan Allah ya kai mu can da dare karfe 9 da rabi agogon Najeriya da Nijar wato karfe 8 kenan agogon GMT wato 8 da 8 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu amma da Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Letters Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ne Murtala Faruk sanin na ke muku fata alkhairi ma assalamu